the executive secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended indefinitely.
Shugabar hukumar, directorcin hukumar inshoran lafiya ta Najeriya kenan, wato NHIS, Dr. Yemi Efenno, ke bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar, Professor Usman Yusuf, inda take cewa mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa masha Allah. Mun tuntubi ministan lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kawo da kai daga gare su ba, musamman a irin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da ke kokarin daidaita al'amura. Saboda haka, hukumar daraktocin wannan hukuma ta NHIS ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike don bankaɗo abubuwan da suka faru, kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikinsa.
This administrative file has 3 months to complete its assignment.
To sai dai kuma, bisa ga dukkan alamu, tsugune ba ta kare ba, domin ƴan kwadago a hukumar inshorar lafiyar ta Najeriya sun ce wannan dakatarwa ba za ta yiwu ba. Comrade Shehu Muhammad Gajo shine shugaban ƴan kwadagon a hukumar ta NHIS.
To wannan dakatarwar da aka ce an yi wa Usman Yusuf dakatarwa ce wanda ba a yi ta a bisa ka'ida ba, wanda ba a yi ta da yawun wanda suka naɗa Usman Yusuf ya zama shine babban darakta na NHIS. Wannan an yi shi a cikin son rai, a ce an wayi gari mutanen da ya kamata kowane lokaci na mutum yadda ya kamata abubuwan da za su sa mutane su samu lafiya a Najeriya ka ɗauki lokaci da su yi mutum ba. Sai yau da kuma suka zo mutum da su nemi ka'idan kowa ba, suka ce wai ayi sun dakatar da shi. Wannan abu ne wanda ba mu yarda da shi ba. Mutum biyar ne a cikin kwamiti da ɗaya daga cikinsu shi Usman Yusuf ɗin ne, amma wani ne ya maimaci shi a lokacin da ya zo mutum ba. Ɗaya yana representing ɗin head of service, ɗaya kuma yana da ministry. Dukkansu sun fita ma daga cikin mutum ɗin, suka ce su ba su yarda da wannan ɗin dakatarwa ba.
Ba a baya dai, sai da ministan lafiyar Najeriya Professor Isaac Adewale ya dakatar da Professor Usman Yusuf bayan da shugaban ƙasa ya gudanar da bincike na musamman bai same shi da laifin komai ba, inda ya da shi bakin aikinsa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kajiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe, idan na faso ta aikata yin ta da aka shi, in ka fito fili mai halin shi za ta ishe, idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fusa ta to mu ma mu dauɗa mara.